الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asaba a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addidin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata ash-shaykhul imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala A yau muna 16 ga watan Jumadal Ula Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 10 ga watan 12 shekara ta 2022 Darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta 43 mai suna Al-Bakariyya. Mun zo daidai gabar da lokacin da Al-Harith Ibn Hammam wato ya ringa mamaki game da taguwar Abu Zaid na birnin Saruja. Har ya kai yana tambayarsa cewa min aina takayyaraha a ina wato ya tankade ya rauraye ya zabo wannan taguwa shine sai yake bashi labari yake ce masa inna li hadhihi naqati khabaran hulwal mazaka malihasiyaka yace masa lalle wannan taguwa da kake gani akwai wani labari mai zakin dandano wato game da ita malihasiyaka wanda yake mai kyakkyawan wato kuruwa fa in ahabbta istima'ahu fa anikh wa in lam tasha fala tusikh in har kana so ka ji wannan labari yace to durkusar da raƙuminka in ko baka buƙatar jin wannan labari yace falatu sikh karka saurara ita ka tafiya al-harith yake fada fa anaqtu li qawlihi nubuwi wa ahadabtu sam'a lima yarwi kai tsaye yace sai na durkusar da wani ramamman raƙumina li qawlihi saboda fadarsa wa ahadabtu sam'a na kafa jina limai ruwi saboda abinda wato zai rawaito wa ahadabtu sam'a na kafa jina limai ruwi game da abinda yake rawaito min na wannan labari fa qala alam an nista'radtuha bi hadra maut sai yace da ni ka san da cewa ita wannan taguwa da kake gani na nemi a bujuro min da ita dan na saya wato a birnin Hadramaut Hadramaut babban birni ne daga cikin biranen Yemen kamar yadda bayani ya gabata wa kabatu fi tahsili halmaut yace tabbas nayi gogeggeniya da mutuwa wato game da samun wannan taguwa me yake nihi gogeggeniya da mutuwa ma'ana ya sha wahala matuka wahalar da tana iya kai mutum zuwa rasa rayuwarsa, ma'ana wai game da samun wannan taguwa. Yace wa ma zilatu ajubu alaiha albuldana wa aqisu bi akhfafi hadhirana, yace ban gushe ba ina sari wato garuruwa da tafiya alaiha akanta, wa aqisu bi akhfafi hadhirana ina nike wato duwatsu bi akhfafiha da takunta, ila an wajadtuha ubra asfari wa uddata farari, yace har aka kai lokacin da na samu wannan taguwa, ashe taguwa ce wadda matsayinta wato tanadi ne wanda yake na tafiye-tafiye. An gane ku? Ma'ana taguwa ce wadda matsayinta wato abin ketarewa ne na tafiye-tafiye, ma'ana duk inda kake so za ta iya kai ka. Wa uddata fararin kuma tanadi ne na gudu in har ya kama. La yalhaqu hal anahu wa la tuwahiqu hawa jinahu, gajiya ba ta riskarta, kuma duk wata taguwa mai manyan kumatu, taguwa wadda take mai gaggawa a wajen tafiya, wala tuwahiquha, wato ba ta dabrantatta ta ringa gasa da ita ta yi takara da ita. Wala tadrimal hinahu, yace kwata-kwata ma ita wannan taguwa da kake gani ba ta san ba ma menene man kunhi. Alhina shine man kunhi ko kace man gelo, wani mai ne wanda yake mai danko yadda ka san kwalta haka yake, akan shafa ma raƙumma idan cutar ƙazuwa ta kama su. Yace fa arsaltuha lil khairi washarri, wannan taguwa da kake gani na dakace ta saboda duk wani alkhairi idan ya gabato, washarri da duk wani sharri in ya motsa, a sababin haka na dakace wannan taguwa. Yace kai wa ahlaltuha mahallal barri sarri, wannan taguwa da kake gani na aje ta matsayin da wanda yake mai matukar biyayya ga mahaifansa as-sarri, mai faranta musu zuciya. Yace fattafaka annaddat muzumuddatin wa mali siwaha quda, sai lamarin yayi dace annaddat, wannan taguwa ta wasi ta zabtu ta kadi gabanta ta shiga jeji, muzumuddatin tun wani zamani mai tsawo. Lafazin naddat minan nudud ne, idan aka ce annudud shine zabtuwar dabba ta kadi gabanta ta shiga jeji. Wa mali siwaha quda, yace ba ni da wata taguwa wadda zan hau siwaha in ban da ita. Fastasha'artu la'asafa, don haka yace sai na mai da bakin ciki da damuwa, matsayin shi ne rigata, ma'ana ya lazimce ni. Lafazin fastasha'artu minash shi'ar ne, idan aka ce ash-shi'ar tufa wadda take mai bin jiki. Karmu manta ya gabata tun a cikin al-maqamatu thaniya al-hulwaniya wa yabruzu dauran fi shi'ari shu'ara'i. Wastashrabtu talafa, yace naga wato hallaka ido da ido. Wa nasitu kulla zur'in salafa, yace sai na manta dukkan wata musiba da ta riga ta wuce a sababin wannan musiba ta bacewar wannan taguwa tawa da ya same ni. Wa makastu salasan la astati'un bi asan, shine yace na zauna tsawon kwana uku. La astati'un bi asan, yace ba na iya zabura na miƙe tsaye. Lafazin in bi as, kar mu manta mun zo da ash-shahid, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau aradu al-khuruj la'addu lahu udda walakin kariha Allah bi'asahum fasabbahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin, da fadarsa idhim ba'atha ashqaha. Lafazin al-asaf ko ya gabata wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusuf da fadar sa falamma asafunan taqamna minhum shine sai yace wala aqamun nauma illa hasasan bana dandan wala qudam wala qudamun nauma yace ba a dandana mun bacci ko kuma ka ce wala aqamun nauma shine yace wala qudamun nauma illa hasasan bana dandana bacci yace illa hasasan wato siba kam an gane ko bacci wanda yake dan kadan daga kayirin kai tsaye kuma sai ka falka shine sai yace kuma akhaztu fi istiqra'il masalik sannan yace sai na hadu game da bibiyar almasalik wato hanyoyi wata faqudil masari da bibiyar dukkan wata makiyaya lafazin almasari jam'i ne na masra almasra ita ce makiyaya inda ake kora dabobi domin su je su yi kiwo kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul nahl walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun sai yace wal mabarik da bibiyar dukkan wata madurkusa ta raƙumma ma'ana gun kwanansu wa ana la astanshi min harihan yace a kan duk kokarin nan da nake yace ba na shakar wato kanshin wannan taguwa ma'ana kwata kwata ba na samun labarin ta wala astagshi ya asan murihan kuma ba na ruho ma yanke kauna wanda zai hutatar da ni ma'ana ban sa ma zuciya ta yanke kauna game da neman wannan taguwa balantana na huta yace wa kullu madda kartu mada'aha fi sayri wan bira'aha li mubarati tayri a duk lokacin da na tuna shudewarta da zarcewarta fi sayri a wajen gaggawar tafiya wan bira'aha da bujurowarta li mubarati tayri domin yin gasa da tsuntsu a wajen sauri yace la'ani liddikaru wastahawatni al-afkar yace aliddikar tunani game da wannan taguwa la'ani sai ya kona mun zuciya wastahawatni al-afkar yace tunani game da ita wato sai ya jefa ni dukkan wata hanya ma'ana sai na zamanto kawai ko ina bi nake lafazin wastahawatni ga yacen kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kallazi istahawatuhu ash-shayatin fil ardi hayran sai yace fa bainama ana fihi wa ibadil ahya'i yayin da nake cikin wasu dakuna na wasu kabilu iz sami'tu min shakhsin mutabayyin yace sai naji daga wani mutum wanda ke nesa wa sautin mutajarridin wato da wata murya wadda take mai karfi yana fada yana cewa man ballat lahu madiyatul hadramiya wane ne wanda taguwa hadramiya wato ta bace masa ma'ana wane ne ya batar da taguwa wadda take ta birnin Hadramaut wafiya kuma taguwa hurarra jilduha qad usima fatar jikinta wato an alamtar da ita lafazun usima minas sima ne sima bi ma'ana alama jilduha qad usima fatar jikinta tabbas an yi mata alama wa arruha qad husima ay binta kwata kwata an yanke shi wa zimamuha qad dufira ragamarta tuntuna an tubkata wa zaharuha ka an qad kusira thumma judira gadan bayanta ka ce tamkar an karya shi sannan aka dura tazinul mashiya ita wannan taguwa tana kawatar da almashiya wato mace wadda take mai tafiya wato inun nashiya kuma tana taimaka ma yarinya wadda take matashiya wa taqba'ul masafata na'iya kuma takan sare tafiya mai nisa wa tadhallu abadan laka mudaniya har kullun ita wannan taguwa takan zamanto kusa da kai la ya atawiru halwana yace rauni baya bujuro mata wala ya ataridu halwaja falfaci baya bujuro mata lafazin alwaja karmu manta ya gabata shine falfaci fatar diddige da take talewa kafa tana ruwa saboda wato yawan tafiya wala tuhwiju ila al'asa kuma taguwa ce wanda bata buƙatar da mai ita zuwa dukar sanda wala tuhwiju ila al'asa bata fakar da mai ita zuwa dukan sanda ba sai ka bige ta ba wala ta'sifi man asa kuma bata sabawa game da duk wani wanda ya saba ita bata da gaddama ala abu zaid abu zaid sai yake fada fajazabani sautu ila sa'id wannan murya wato sai ta kuzdini ila sa'id zuwa shi wannan wanda ke daga muryar wa basharani bi darkil fa'id ya bani albashir game da cimma wato abin da ya kubce mu na wannan taguwa falamma afdaitu ilaihi lokacin da na iso zuwa gare shi lafazin afgaitu min al-ifda ne al-ifda shine wato saduwa ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wa sallamtu alayhi nay masa sallama qultu lahu sai nace da shi sallimi la'a sallimi al-matiyata wa tasallami al-atiya mai ko wannan taguwa da katsinta wa tasallami al-atiya karbu tukuici fa qala si yace da ni wa ma matiyatuka gufirat khatiyatuka mi cece menene sifar taguwarka gufirat khatiyatuka Allah ya gafarta maka kuskurenka wa ma matiyatuka gufirat khatiyatuka menene sifofin taguwarka Allah ya gafarta maka kuskurenka qultu lahu sai nace masa naqatun taguwa ta taguwa ce jufatu hakal habba gangan jikinta yadda ka san falamin dutse haka yake lafazin al-hababa shine wato falamin dutse katan dutse wanda yake mulmulalle jam'unsa shine hibab wa dirwatuha yace tozanta kalqubba yadda ka san kagu haka yake ma'ana daki na haki wa halabuha milkul ulba madaratta idan an tatso yace cike da gidauniya ne wa kuntu uitu biha 20 idha halantu yabrina na kasance an bani dinari 20 na bayar da wannan taguwa idha halantu yabrina lokacin da na sauka birnin yabrin dinari 20 aka taya min ita ban sayar ba shine yace fastazattu allazi a'ta na nemi wanda ya bada dinari 20 cewa ya dada wa daraitu annahu aqta yace sai nayi sani tuntuni ashe ya kuskure game da wannan bayani qala sai ya fada sai yace fa araba anni hina sami'a sifati wannan mutumin sai ya kauda kai gabari na lokacin da yaji wannan sifa da na bayar game da ita wannan taguwa tawa wa qala sai ya fada sai yace lasta bi sahibi luqati kai ba ma abucin tsuntuwa ta bane fa akhadtu bi talabibihi abu zaid yake fada yace kai tsiye sai na cikolar sa wa asrartu ala takdhibihi na naci akan ƙaryatar da shi cewa wannan taguwa da kake faɗa ta wuce. Lafazin talabib wato shine mahadar wato riga kenan wuya, inda ake tattarawa a sanya arzunzumi a ɗaure, wanda shine matsayin kenan maballi a wancan lokaci, domin ma'khuzun ne minan labba. In aka ce labba shine kirji, nan kenan kirji ƙarshen shi mahadar shi da wuya. Shine yace fa akhadtu bi talabibihi, sai na ci kwalarsa, ma'ana na ci kuikuye shi. Wa asrartu ala takzibihi, na nace a bisa ƙaryatar da shi. Ga yacen wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Da fadarsa kuma wa asarru wastakbaru rustikibara, da can wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim. Sai yace wa hamamtu bi tamziqi jalabibihi, sai nayi niyya game da kyakketa masa wato tufafinsa, doguwar rigarsa jallabiya. Yace sai nayi famar, nayi niyyar wato in kyakketa masa ita. Lafazin jalabib jam'i ne, mufradinsa shine jilbab. Jilbab doguwar riga daga sama har ƙasa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Wa huwa yaqulu, yana faɗa, ya haza, kai wannan, ma madiyati bi dilbika, ai taguwa ta ba abin neman ka bace, fakfuf anni min garbika, yace dan Allah ka kame, wato ka kame gabarina min garbika game da kaifinka, ma'ana wannan tsanantawa da kake mu. Wa'addi an sabbika, ka ketare game da zagin da kake mu, ya isa. Wa illa, idan ku baka yadda ba, yace faqadini ila hakami hadhal hayyi, kai karana izuwa alƙalin wannan kabila, albari'i min alkayyi, wanda kubutacce ne game da bata. Fa ina aujaba halaka, in har ya cancanta maka wannan taguwa, ya nuna taka ce a sababin hujjojin da ka zo da su, fa tasallam, yace karbi taguwa ka tafi. Wa in zawaha anka, in ko ya hana ka, ya fahimci cewa hujjojinka hujjoji ne waɗanda suke na ƙarya, yace fala ta takallam, karkai magana. Abu Zaid yake faɗa, falam aradawa a kissati wala masaga gussati illa an atiyal hakama walau lakama, yace banga wani magani game da kissa ta, ma'ana labarina, wala masaga gussati ko abinda zai haɗe min makarata, illa an atiyal hakama, face kawai sai dai na je ma wannan alƙali walau lakama, kai koda zai dambace ni. Gussa shine makara, ga ya can wa ta'aman za gussatin wa azaban alima, shine yace illa an atiyal hakama, sai dai na je ma wannan alƙali walau lakama, wato koda zai dambace ni. Lafazin lakama min al-lakam ne, al-lakam shine ma'ana dambata, ka dambaci dambaci mutum, ma'ana ka jinke hannu ka bigi mutum, shi yasa ai damba ake ce mata mulakama. Yace yawwa, kenan nan ne zamu tashi. Sai yace fana kharabna ila shaykhin, sai muka kutsa da gaggawa muka tafi, ila shaykhin, izuwa wani dattijo, rakinin nisba, wanda yake matabbacin kahuwa, aniqil isba, mai kayataccen rawani, yu'nasu minhu sukuna qadir, akan ga natsuwa irin ta tsuntsu game da shi. An gane ko? Akan ga natsuwa irin ta tsuntsu minhu game da shi, ka san tsuntsu ya fi komai natsuwa, shi yasa a hadisi sahihi ake kamanta natsuwar da sahabbai suke yi a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna ala ru'usihim tayr ka ci tsuntsu ne ya sauka a kawunansa yadda mutumin da tsuntsu in ya sauka a kansa kaga yakan yi concentrate ya samu nutsuwa ya tabbata idan ya motsa wannan tsuntsu tashi zai to shine anan yake fada yugo nasu minhu sukunun qahir akan ga wato nutsuwa irin ta tsuntsu game da shi lafazin yugunas min al-inas ne inas shine hango abu ga yacan anasa min janibi duri nara wa allaysa bil jahil kuma wannan alkali wato ba karkatacce bane azzalimi idan aka ce ja'ir ismu fa'il ne min al-jawr shine karkace ma tafarki madidici wanda shine ainihin zalunci ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa minha ja'ir yace fand ra'atu atadhallamu wa ta'allam wato sai na ingizo zuwa ga wannan alkali atadhallamu ina kukan an zalunci ne wa ta'allamu ina nuna jin ciwo game da zaluncin da aka yi min lafazin fanda ra'atu ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha sannan kuma cikin suratul mu'minun wa yadra'u anha al'azaba shine yace fanda ra'atu sai na injizo atadhallamu ina kukan an zalunci ne wa ata'allamu ina nuna jin ciwo game da zaluncin da aka yi min lafazin ata'allam min al-alam ne al-alam shine jirra dadi wa sahibi murimun la yatarmuram yace abokin jayayya ta murimun yayi shuru la yatarmuram wato baya magana hatta idza nasaltu kinanati wa qadaytu min al-qasasi lubanati har aka kai lokacin da na kakkabe kinanati wato kurina ma'ana duk wani abin da zan iya fada tuntuni na fada shine yace hatta idza nasaltu har aka kai lokacin da na zazzage na kakkabe kinanati kurina in aka ce kinana shine kuri ma'ana zuru wanda ake sanya wato karin kibiya a cikin sa wa qadaytu min al-qasasi lubanati wato na biya bukata ta game da wannan labari da na ba alƙari idan aka ce lubana shine wato bukata ga yacan fadar imrul qais taqaa asbabul lubanati wal hawa ashiya tajawazna hamata wa shayzara shine yace taqaa asbabul lubanati wal hawa ashiya tajawazna hamata wa shayzara shine yace wa qadaytu nabiya lubanati bukata ta min al qasasi game da wannan labari abrazana alan razinatal wazni mahzuwatan li maslakil hazni yace kawai kai tsaye shi wannan abokin jayayyar ta wasu ya fito da wani takalmi razinatal wazni mai nauyin awo ma'ana takalmi ne wanda yake mai nauyin gaske mahzuwatan takalmin da aka kera shi li maslakil hazni domin biyar hanya wanda take ta haƙo idan aka ce al hazn shine haƙo takannas an kira wannan takalmi na kirgi ne kirgi wanda yake mai tauri saboda bin ƙasa wanda take ta haƙo ka san shi takalmin da za a bi ƙasar haƙo da shi to ruban ya kirgi ake a yi shi ne kabri wanda yake mai nauyi yanda dai kafin a sare wannan daji da tafiya to ba yadda za a yi takalmin ya huje in ma wani kirgin ya cinye to zai iske wani shine yace abraza waz na'ala abraza na'ala sai ya fito da wani takalmi razinatal wazni wanda yake mai nauyin awo mahzuwatan li maslakil hazni wanda an kera shi ne takanas domin biyar hanya wanda take ta haƙo wa qala sai ya faɗa sai ya ce hadhihi alladhi arrabtu wa iyyaha wa sawtu wannan shine iya abinda na bada sanarwa cewa waye batar da wata taguwar sa hadramiya shine abinda wato na sanar yace wa iyaha wa sautu wannan shine iya abinda na siffanta to yace fa in kanat allati hiya allati fa in kanat hiya allati uudiya biha 20 yace ranka ya dade alkali in har wannan takalmi shine yake kirarin cewa wai a birnin Yabrin an bashi dinari 20 bai sayar ba har ma ya nema a ƙara masa yace to wa huwa minal musirina ranka ya dade gashi dai yana daga cikin masu gani ai ba makahu bane fa qad kadhaba fi da'awahu tabbas wato yayi ƙarya game da kirarin sa cewa ya batar da taguwa shi ya batar da wannan taguwa yace wa kabura mabtarahu yace abin da yayi yanka na ƙarya yace ranka ya dade ya girmama yanzu wannan takalmin zai ce an bashi dinari 20 takalmi a ce dinari 20 kuma har ya nema a dada masa shine yace fa in kanat hiya allati uudiya biha 20 in har wannan takalmi shine yake kirarin cewa a birnin Yabrin an bashi dinari 20 bai sayar ba har ma ya nema a dada masa yace wa ha huwa minal mubsirina ranka ya dade gashi dai ai yana daga cikin masu gani da idanu ba makahu bane fa qad kadhaba fi da'awahu tabbas yayi ƙarya game da da'awarsa kirarin sa wa kabura mabtarahu abin da yayi yanka na ƙarya ya girmama yace allahumma illa an yamudda qazalahu wa yubayyana misdaqa ma qalahu yace ranka ya dade yace sai dai in kera shi ce wato ya meka aka yi masa mari 20 to ya juyo mu gani wai bayyana misdaqa ma qalahu domin ya bayyana mana gaskiyar abin da ya faɗa in har kera shi ce ya juya aka yi masa mari 20 an gane ko ba wacewa an ba shi dinari 20 to ya juyo mu gani dan ya bayyana gaskiyar wato abin da ya faɗa amma a ce takalmi an siye shi dinari 20 ai ya wuce hankali yaya za a yi a ina ma za a samu takalmin da zai yi dinari daya balantana dinari 20 shine yace allahumma illa an yamudda qazalahu shine ya fada yace ranka ya dade sai dai in 20 din da yake fada cewa kiyar shi ce juya aka yi masa mari 20 an gane ko to ya juyo mu gani wa yubayyana misdaqa ma qalahu dan ya bayyana mana wato gaskiyar abin da ya fada na cewa an bashi dinari 20 me yake nihi mari 20 fa qala al-hakam alqali sai ya fada sai ya ce allahumma ghafra yace ya allah gafara nake roƙonka wa ja'ala yuqallibu an-na'ala baɗinan wa zaharar alƙali sai ya haɗu yana juya wannan takalmi cikinsa da bayansa an gane ko da ya karɓi takalmin shi alƙali sai ya ringa juya takalmi cikinsa da bayansa sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce amma hazihi na'alu fa na'ali alƙali ya ce ku san da cewa wannan takalmi dai nawa ne wa amma madiyatuka fa fi rahali alƙali ya ce sani dai kai taguwarka da kake ba da cigiyarta fa fi rahali tana cikin masauki na ma'ana tana cikin gida fanhab li tasallumi naqatika wa fa'al li khayra bi hasabi taqatika alƙali ya ce mishi tashi domin ka karbi taguwarka kuma ka aikata alkhairi iya iyawarka wa kumtu wa qultu yace sai na zaburin na tashi wa qultu sai nake fada uqsimu bil baitil atiqi zil huram wa taifina al akifina fil haram innaka ni'ma man ilayhi yuhtakam wa khayru qadin fil aari bi hakam faslam wa dum dawaman faslam wa dum dawman na'ami wan na'am أقسم بالبيت العتيق ذي الحرم والطائفين العاكفين في الحرم إنك نعم من إليه يهتكم وخير قاض في الأعاريب حكم فاسلم ودم دوم النعام والنعم يتي أقسم إنا رنزوا بالبيت العتيق دتاكي ونديكي دتدي شيني كعبة domin shi ne daki na farko wanda aka assasa gininsa a ban kasa domin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya fada a cikin suratu Ali Imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin ko kuma al-atiq wato zababbe domin in ka ji larabawa sun ce shay'un atiq wanda yake zababbe kenan ko kuma al-atiq wanda Allah ya yantar da shi game da duk wasu sarakuna waɗanda suke azzalamai rushe Ka'aba wato ya gagare su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ji kunci ba ɗakin sakariya shi yasa ake kiran shi al-baitul atiq kamar yadda can cikin suratul hajji ubangiji ta'ala yake fada ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق شين يجي أقسم بالبيت العتيق إنا رنزوا دا أبنججن داكي واندي كي دا تدي رنزوا دا كعبا وانن شركاني باء رنزوا دا واني إمبان دا الله سبحانه وتعالى zatinsa ko suna daga cikin sunayensa ko sifa daga cikin sifofinsa don haka anan sai dai ka kaddara ka ce uqsimu ay bi rabbil ati bi rabbil baitil atiq ina rantsuwa da ubangijin daki wanda yake da dadde ko ka ce zababbe zil huram ma'abucin wato al hurmumi lafazin huram jami'i ne na hurma zil huram wanda yake ma'abucin daraju wadda'ifina al-akifina ina rantsuwa da ubangijin masu dawafi al-akifina waɗanda suke masu lazunta fil haram wato a cikin haramin sa wanda sun lazunci harami domin ibada yace innaka lalle kai ranka ya dade ni'ma man ilayhi yuhtakam kai ne madalla da wanda ake kawo ƙara gunsa ma'ana duk wani alƙali a fadin duniyar nan da ake kai ƙara gunsa to kai ki sama da shi yace wa khairu qadi kai ne fiyayyen alƙali fil a'aribi hakam wanda yake hukunci a cikin larabawan ƙauye gaba daya lafazin a'arib jam'ul jam'i ne domin lafazin a'arib jami'i ne na a'arab a'arab kuma jami'i ne na a'arabi idan aka ce a'arabi shine ba kauye ai sakinul badiya ga yacin fadar Allah subhanahu wata'ala wa minal a'arabi man yattakhizu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu sami'un ali jami'in kuma a arab kenan jami'in a arab shine a arab shine yace wa khairu qabi kai ne fiyayyen alkali haka ma da yi hukunci fil a'aribi a cikin larabawan kauye yace faslam Allah ya kubutar da kai game da dukkan wani aibi wadum Allah ya dawwamar da kai dauman na'ami wan na'am iya dawwamar wato jimina wannan am wato da raƙumma matukar wannan jinsi akwai shi a nan duniya to Allah ya dawwamar da kai yadda wato jinsi na jimina da jinsi na raƙumma zai dawwama ma'ana addu'a ce yake masa game da samun tsawon kwana fa ajaba min ghairi rawiya kai tsaye alƙali sai ya karfa ba tare da wani tunani wala aqdiniya ba tare da kulla wata niyya wa qala sai yace juzita an shukurika khairan yabna am izlastu astawji shukran yultazam sharrul anami man izastu qubi zalam thumma man isturi ثم من استرعيف لم يرأله رمضان والكلب سواء في الكيام جزيت أن شكرك خيرا يا ابن أم إذ لست أستوجب شكرا يلتزم شر الأنام من إذا استقضي ظلم ثم من استرعيف لم يرأله رمضان والكلب سواء في الكيام yace ya buna am yace ya kai dan amina juzita an shukurika khairat Allah ya saka wuta ma da alkhairi game da wannan godiya da kamu yace izlast yace sanidi ni ban zamanto ba astaujibu shukran wato da zan cancanci wata godiya ta musamman yultazam wanda za a lazumta ma kai a ce dole sai an gode mu yace ban cancanci haka ba yace iz tunda lastu ban zamanto ba astaujibu shukran ina cancantar wata godiya ta musamman yultazam da za a lazumta ma kai yace sharrul anami mafi sharrin bayi man izastu qudi zalama wanda in an nemi yayi hukunci sai yayi zalunci shi yafi kowa sharri a cikin jama'a man izastu qudi wanda in an maida shi alkali an nema yayi hukunci zalam sai yayi zalunci thumma manisturi sannan nabiyun wanda aka bashi kiwon talakawa falam yar alhuram bi kiyaye alhurmas ma'ana haƙuƙuwarsu yace fazani da azzalimin alkali da shugaba wanda yake azzalimi mai tauye haƙuƙuwan jama'a yace waɗannan mutane biyu wal kalbu da kare yace sawa'un duk ɗaya suke yace filkiyam a wajen kima basu da wata daraja gaba ɗaya da su da kare tafiyar su ɗaya thumma innahu nafaza baina yadayya man sallama an-naqata ilayya wa lam yamtanna alayya sannan kai tsaye alkali sai ya zartar da wanda zai bani taguwa ta wato gaba gare ni sai yace wuce je kaka bashi taguwa kai tsaye ta da wani yace thumma innahu nafaza baina yadayya man sallama an-naqata ilayya sannan kai tsaye alkali sai ya zartar da gaba gare ni man sallama an-naqata ilayya wanda zai mika mun taguwa walam yamtanna alayya kuma bai mun wata kwarkwara ya gura mu yace faruhutu najihal arabi ajurru zaila qarabi yace sai na maraita ina mai biyan bukata ta ina mai gudanar da giza wato ta tufafi wanda yake na farin ciki da murna da jin dadi da walwala wa aqulu ina mai fada ya lal ajabi ya matukar mamaki shi fa ba wata taguwa da ya badda fa kawai yaudarar shi ce da ya saba akai irin wannan katari shi yana bada cigiyar takalmi an zo gun alkali sai ya ga ashe takalmin shi ne dan dai ya kashe wuta alkali sai ya ce taguwar ka tana cikin gida na wannan takalmi na ne aka dauki taguwa kawai aka bashi قال الحارث بن حمام الحارث بن حمام نا فدا فقلت له سينتي مسا تالله لقد اقرفت رنسوا نكي دا اوبنجي نا تبس واتو كازو دا لاباري وندي يكي قايتتشي مي فرنت زوچيا وحرفت كما كا تشكا اوجن يبوبي ما عرفت game da abin da kai sani shine yace wa harafta ka tsawaita ka cika yabo bima arafta game da abin da kai sani yace fanashittukallaha yace na hada ka da ubangijin da ya halicce ka ina maka magiya hal alfaita asahara minka balaga shin ko ka taba samun mutumin da yafi ka wato iya zance wanda yafi ka wato shine zance wanda yake mai jan hankali shine ake kira sihirul kalam yace hal alfaita ashar minka balaga ko ka samu wanda yafi ka iya zance wa ahsana lil lafzi siyaga ko ka taba samun mutumin da yafi ka iya kira wato lafazi wanda yafi ka iya kira zance ka taba samu fa qala sai ya fada sai ya ce Allahumma na'am yace kwarai kwa fastami wa na'am yace saurara wa na'am Allah ya ji yadda kai dadi ma'ana ka ni imtu yace kuntu azamtu hina atahamtu tabbas yace nayi niyya lokacin wancan kenan wancan safaha ta labarin taguwa kuma ta kare an shiga wata wanda wannan yana daga cikin kamar yadda suke fada cewa asali wannan makama kusan 60 ce shine ya jimulce su kamar yadda suke cewa ya kamanta ta da alqur'ani alqur'ani izhi 60 shi ma yayi makama 60 to amma duk da cewa magana ce tun a muqaddima daman ya gaya mana cai wa ansha'atu yake cewa 50 maqamatan wa ansha'atu alama uanihi min qarihatin jamidatin wa fitnatin khamidatin wa rawiyatin nadibatin wa humumin nasibatin 50 maqamatan tahtawi ala jiddil qawli wa hazlihi wa raqiqil lafzi wa jazlihi to shine anan sai yake fada sai yake cewa shine yace kuntu azamtu na kasance nayi niyya hina atahamtu lokacin da na tafi yanki na tihama an gane ko tihama yanki ne wanda wani bangaren yana cikin Saudiya wani bangaren yana cikin Yaman ala an attakhiza wa'inatan abusa da zariki wato wata mata ma'ana ne aure li takuna li mu'ina dan matar ta zamanto mai taimaka mun mai agaza mu fahina ta ayyana la khidbul mulibbu wa kada al amru yastatibu lokacin da al khidbu matar da nake nihi na aura al mulibbu wanda wato ta tabbata cewa ita ce yace fahina ta ayyana lokacin da ta ayyana kenan lamarin ya fito fili idan aka ce alkhidugu kenan matar da aka yi maganar aure da ita kamar yadda shi mai neman aure ake kiran shi alkhabib almulibbu kenan wanda ta tabbata cewa ita ce nake nihi na aura wa kada al'amru yastatibu lamari ya kusa ya tabbata yace afkartu fikral mutaharrizi min alwahmi sai na ringa tunani irin tunanin mai taka tsantsan mai jin tsoro game da fadawa cikin kuskure almutaharriz mai taka tsantsan game da wato fadawa cikin kuskure almutaammil kaifa masqidus sahmi mutum wanda yake mai lura da yadda kibiyarsa wato za ta dira inda ya halba kenan mutumin da in ya halba kibiya yana lura ina ne za ta fada na kasance ina irin wannan tunani shine yace wa bintu lailati na kwana tsawon dare na unajil qalbal mu'azzaba ina ganawa da zuciyata al mu'azzaba wadda take abun azabtarwa ma'ana mai wahala a wajen wannan tunani wa uqallibu al azma al mudhabba ina mai juye niyya al mudhabba wadda take mai kai kawo tsakanin al'amurra biyu in yi ko kan in yi ina dai kai kawo ga ya can muzabbabina baina zalika la ilaha haula wa la ilaha haula at-tazabzub shine kai kawo tsakanin al'amurra biyu mutum ya kasa tabbata akan daya shine yace wa uqallibu al'azma al-muzabbab ina mai juye niyya wadda take mai kai kawo ila an ajma'atu har aka kai lokacin da nayi niyya ala an usihira abusa cewa na fita a lokacin asuba wa ushawira awwala man usiru na shawarci farkon mutumin da na gani duk wanda na gani shine zan shawarce shi game da wannan lamari da na sa gaba falamma qawwabati dhulmatu adnabaha wa wallati shuhubu adnabaha lokacin da duhun dare wato ya warware a dinabaha igwansa wannan kinaya ce kenan lokacin da dare ya zo ƙarshe. Adnab sune igwai wanda ake kulla khaima da su. Shine yace falamma qawwabatil zulumatu adnabaha, lokacin da duhun dare ya warware adnabaha wato igwansa, wa wallati shuhubu adnabaha, taurari suka juya adnabaha wato wutsiyoyinsu, ma'ana kenan shine suka faki kenan gari ya waye. Yace gadautu guduwal muta'arrifi, yace sai nayi jijjifi irin jijjifin almuta'arrifi wato mai bada cigiya. Wabtakartu butikaral muta'ayyif, nayi sammako irin sammakon almuta'ayyif wato shine mai diba. Lafazin almuta'ayyif minal iyafa ne. Idan aka ce al-iyafa shine diba, kamar yadda suke yi a jahiliya, idan mutum zai yi bulaguro ko zai fara wata kasuwa ko zai yi aure ko dai wani lamari wanda yake mai mahimmanci a gabansa, yakan tafi gun itaciya ko kace bishiya wanda ke da tsuntsaye a kanta, sai ya firgitar da su. In sun yi wajen dama, sai ya yi farin ciki, ya yi murna, ya ci gaba a kan wannan al'amari cewa akwai alkhairi a cikinsa. In kwa suka yi hagun, sai ya ringa kyamar abun, ya ja da baya cewa babu alkhairi a cikinsa. Shi ne ake kira at-tatayyur, kuma shi ne ake kira al-iyafa. Shi ne ya ce wabtakartu butikaral muta'ayyif, sai na yi sammako irin sammakon wato mai diba. Fambarali ya fi wani fi wajhihi shafi'un, yace sai wani yaro matashi sai ya bujiro mun. Fi wajhihi shafi'un, a cikin fuskarsa wato akwai wato shine warkaswa, ma'ana saboda kyawun da Allah ya yi masa. Ko kuma kace fi wajhihi shafi'un, wato a cikin fuskarsa akwai mai ceto, ma'ana saboda kyawun fuskarsa ma in ka sa shi gaba abinda kake so a yi maka. Shine yace fi wajhihi shafi'un, ma'ana a cikin fuskarsa akwai mai ceto, shine ma'ana kyawun da Allah ya yi masa. Fatayammantu bi mangarihi albahiji wastaqdahtu ra'ayahu fi tazwiji, yace fatayammantu sai nayi farin ciki, nayi murna, nace Allah ya sanya albarka. Bi mangarihi albahiji, wato da wannan magana tashi wadda take kyakkyawa. Wastaqdahtu ra'ayahu, na kyasta ra'ayinsa, fit tazwiji, game da auren da nake nufi, nace masa aure nake so yi, shawara nake nema, wacce ya kamata na aura. Fa qala, si yaro yace da ni, awa tabgiha awanan an bikirantu ana, wadda kake so ka aura kana nihin matsakaiciya wadda ita ba yarinya karama ita kuma ba babba ba, an bikirantu ana, yace ko kuma budurwa kake so wadda za a goga a yi gumurzu a tada kura. Fakultu, sai na ce masa ikhtar lima tara, zaba mun wadda kake ganin tayi. Farko abinda yaro ya ce masa, awa ta bigi ha awana, wai kana neman ta ne, kana wadda kake so ka aura matsakaiciya kake so, wadda ba karama ba ita kuma ba babba ba. Ga ya can, inna ha baqaratun la faridun wala bikir awanun baina zalik, awa ta bigi ha awana, matsakaiciya kake so, ita ba yarinya karama ita kuma ba babba ba, an bikiran tu'ana, ko kuma budurwa kake so, tu'ana wadda za a goga a sha wahala. Fakultu, sai na ce masa ikhtar lima tara, zaba mun wadda kake ganin tayi. Faqad alqaitu ilayka alqura, tabbas wato na mika maka igiyata, ma'ana na mika maka lamari, zaba mun wadda kake ganin ta dace. Lafazin alqura jam'i ne na urwa, urwa ita ce igiya. Ga ya can, faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam tisama laha, shine yace faqad alqaitu ilayka alqura, na miƙa maka igwaina, ma'ana na miƙa maka lamari. faqala sai ya fada sai ya ce ilayya tabyin wa alayka ta'yin yace tunda haka ne yace bayyana wanda ta dace ka aura wannan abu ne wanda ke gare ni wa alayka ta'yin amma nuna wanda ta maka wannan kuma abu ne wanda yake kanka ni lalle zan maka bayani mai gamsarwa ga wanda ta dace ka aura amma kai kuma kai zaka nuna shine yace wa alayka ta'yin nuna wanda tayi maka wannan abu ne wanda ke kanka fasma yace saurara ana afdika ba'da dafni a'adika yace ni zan fanshi rayuwarka bayan binne abokan gabarka yace ammal bikru yace sanidi ita budurwa yace fadurratul makhzuna yace ita fa gwal ne wanda yake abin taskancewa wanda ba a so ma wani ya ganshi saboda kimar shi saboda tsadar shi shine yace ammal bikru sanidi ita budurwa yace fadurratul makhzuna yace gwal ne wanda yake abin boyewa an gane ko fadurratul makhzuna gwal ne wanda yake abin taskancewa ma'ana wanda ake kai shi a boye shi ba a son ma wani ya ganshi wal bayyatul maknuna kuma ita budurwa kwai ne wanda yake abin suturcewa wanda ba a so wata kura ma ta shafe shi ga yacin cikin suratul safar ka annahunna baydun maknun sai yace wal bakuratul janiya yace ita budurwa makururuciya ce wanda take mai dadin cira idan aka ce bakura farkon ƴaƴan itace da suke bayyana kamar misali ana tono hatsi kaga wani hatsi ya hudda kai an gane shi kuma tono ake fa sai kaga wani ya hudda kai shine ake kira makururuciya ma'ana duk a jikin itace farkon ƴaƴan itacen da suke bayyana sune ake kira albakura yace ita bakururuciya ce aljaniya mai dadin cira ka san shi wato ƴaƴan itace na farko waɗanda suke danyu wanda sun dan fara nuna sun fi dadin cira akan wanda ya yanko ne ya fara motsewa sai yace wasulafatul haniya yace kuma ita budurwa yace tacicciyar giya ce wanda take mai dadin hadiya warraudatul unuf yace kuma sabon dausayi ne wanda wata dabba bata taba fadawa cikin sa ta yi kiwo ba ma'ana sabon dausayi ne wanda ba a taba kiwo a cikin sa ba wa dauqul ladhi samuna wa sharufa ita budurwa yace dan wuya ne wanda ya tsada da wa sharufa darajarsa kuma ta daukaka an gane ko wanda yayi tsada yayi kudi wa sharufa kuma darajarsa ta daukaka yace lam yudannis hala misl wani mai shafa wato bai daudaka ta ba me yake nihi da la misl ma'ana miji ma'ana wani miji wani mutum bai taba daudaka ta ba ya shafi jikinta ga yacin fadar Allah subhanahu wataala aw la mastumun nisaa ma'anar allamsu anan shine saduwa shine yake nihi anan lam yudannisha la misl ma'ana miji bai taba daudaka ta ba walasta bi shaha la misl kuma wani miji wato bai taba zai ke mata ma'ana bai taba ruho mata ba shi ma anan labisun yana nihi miji kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna shine yace walasta bishaha labisun wato wani miji bai taba zai ke mata ba wala ma rasaha abisun wani mai wargi wala ma rasaha bai taba gogeggeniya da ita wala wa kasaha damisun wato wani miji shi ma bai taba tauye mata kima ba damis shine mai dauki budurci ga yacin lam yadi mishunna insun qablahum wala jan shine yace wala wa kasaha damisun wani mai dauki budurci bai taba tauye mata kima ba wala hal wajhul hayyu yace ita budurwa tana da huska mai matukar kunya wal darful khafiyu da dibi wanda yake mai limshewa idanu masu limshewa saboda kunya ba ta iya ƙarama mutum ido ta kalle shi wal lisanul ayyi da kuma harshe wanda yake gajiyayye wanda he kai zance kai 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 ta ce shine yace wal lisanul ayyi wato da harshe wanda yake gajiyayye wanda baya iya zance, wal qalbun naqiy kuma gata da zuciya tsarkakakka, ita bata san yaudara ba, ita kawai kaifi ɗaya ce. Shine yace wal qalbun naqiy, da zuciya wadda take tsarkakakka. Duk abin da yake faɗa na sifofin nan haka ne, in ba Abdurwa ba baka samu waɗannan sifofi. Amma ba zawara sai iya makirci, Hausawa suke cewa daman in kaga godiya da sirdi wanda kada. Shine yace humma hiya dunyatul mulaiba, sannan yace fa ita budurwa yace iltsanace al mulaiba wadda take mai iya wargi. Idan aka ce dunya ita ce iltsana, ma'ana irin iya fufe kenan, iya tsumma da ake yi. Al mulaiba mai iya wargi yace wallu'uba kuma kayan wargi ne al mulaiba wanda yake mai iya wasa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Jabir hallabi kiran tulaibu hawa tulaibuka, me ya hana ka armu budurwa wadda za ta ringa wargi da kai, kai ma kana wargi da ita. Yace wal gazala, yace ita budurwa yace hobariwa ce. Al mugazila mai iya tsalle tsalle, akwai iya wasa. Yace wal gazalatul mugazila, wato ita budurwa yace barewa ce al mugazila mai iya wargi kenan tsalle tsalle. Yace wal mulhatul kamila, kuma kyakkyawan zance ne wanda yake cikakke wanda babu wani tawaya tare da shi. Yace wal wishahu tahiru al kashibu, ita budurwa yace damara ce al tahiru tsarkakakka al kashibu wanda take saguwa gal. Wadajibu alladhi yushibu wa la yushibu, yace kuma ita budurwa yace abokiyar kwanci ce. Alladhi yushibu, wanda take maida mutun saurayi, kullun saurayi zaka ga mutun ya koma. Wa la yushibu, baya tsuha, kullun sai dai ka kanci gani. Shi yasa ai masu kuɗi in aka kwana biyu ma sai ka gane sun wannan, sai ka ga mutun ya kwashe shekaru amma kullun zaman yaro yake, saboda sun san sirrin da yake karkashin haka. Shine yace wa bashibu, yace abokiyar kwanci ce. Alladhi yushibu, wanda ke maida mutum matashi saurayi. Wala yushibu, bata maida mutum dattijo. Wa amma sayyib, yace sanidi ta bazawara. Yace falmadiyatul muzallala, yace taguwa ce wadda take hurarra. Walluhunatul muajjala, kuma kayan makulashe ne wanda yake abin gaggautawa. Ita babu kai ruwa rana, babu shan wahala. Bayan la'asar in dai kun kashe zance da ita, bayan magariba in ka zo aure za a daura muku. Amma budurwa sai a ringa wani kai kawo, an tura an je an yi wata tambaya, tambayan ma in an je sai an ringa cewa ku yi jira sai wane ya zo, a dau wani lokaci a sai an yi shawara, bayan an yi shawara an zo an yi baiko an yi tambaya kuma a sa lokacin zuwa biyan sadaki, sannan kuma a zo a kawo wasu kaya, sannan kuma a zo a ce za a sa lokacin daura aure. In ba hakuri ba gare ka, to sai ka sha wahala, mutum ba ya iya. To amma ita bazawara yace walluhunatul muajjala, wato kayan makulashe ne wanda yake abun gaggautawa. In aka ce alluhuna, dan abun kusa da baki da ake kawo ma baki, mu ake kawo ma bako kafin abinci ya biyo baya, kafin a gama abinci. To shine ya kamanta ta anan, saboda in dai ta yi sake ba a yi ba dandanan, to shi wanda ya zo fa yana iya dukewa. An gane ku, nawa za a zo daga an yi kawai shikenan yayi gaba kawai, daga ya dan samu labarin halayenta da dabi'unta, to shikenan sai ka ji yayi gaba. Shi yasa ba a tsaya a bata lokaci. Yace wal bigiyatul musahala, kuma abin nema ne wanda yake mai sauki, ma'ana horautar bishiya ce. Hausawa suka ce daga zungura sai dauka. Wat dabbatul muallala, yace ita bazawara yace wa babba, yace kwararra ce. Al muallala kuma ita wato mai lallashi ce, ta iya lallashin miji. Wal qarinatul mutahabbiba, yace kuma abokiya ce. Al mutahabbiba, wadda take mai nuna so da kauna, والخليله المتقربه كما ابوكي ياتي بداتي ياتي المتقربه مي كسنتوا غا مجي لفظن خليله من الكلاني والصناء المدبره كما ايتا غناتي مي اي تفيد ده الامر رانا جدا an gane ko ita ba zaura kenan akwai iya abinci da sauran tattalin miji da dai abubuwa dai ga su wanda dai suke duka na kissa ne na jan hankali wal fitnatul muqtabira wal fadinatul muqtabira wal fadinatul muqtabira kuma ita wayayya ce al muqtabira wadda ta jarraba al amra an gane ko ta san kabli ta san ba'adi ma'ana ta san wahalar da ta sha a baya shine yace wal fadinatul muqtabira wato wayayya ce al muqtabira wadda ta jarraba al amra thumma innaha ujalatur raqib sannan wato ita bazawara yace ujalatur raqib wato abun hawa ne wanda yake magaggauci idan aka ce ujala shi ma abinda ake gaggautowa na abinci kafin kenan wannan abinda ake gaggautowa na kusa da baki kafin abinci ya biyo baya kamar misali in an yi bako ai akan kawo masa wani dan dabino da dan wani soyayye da wasu abubuwa yace wa unshudatul khabib kuma azargagiya ce ta mai neman aure ka san ita azargagiya ba ta da wuyar kuncewa kawai daga ka dan ja gaba ɗaya sai ta warware shine yace wa unshudatul khabib wato azargagiya ce ta mai neman aure yace waku udatul ajizi ita kuma yace bazawara yace taguwa ce ta wanda yake gajiyayye in ba ka da kudin da zaka aramu budurwa to ka auri bazawara an gane ko da yar jikkarka 100 sai ka gani dandana an tattara an kawo maka amma ita budurwa 100 ma ba ta da kyar za ta tsaya matsayin sadaki kafin a nemi kayan wannan akwati da sauransu shine yace wa qudatul ajizi yace abun hawa ne na al-ajizi wanda yake gajiyayye wanda ba shi da hali yace wani huzatul mubarizi kuma dama ce ko ka ce ganima ce ta mai fito na fito a fagen daga an gane ku daga an yi wannan ya zaburo wannan ya zaburo idan ka daulin fashi shikenan sai ka riba ci yace arikatu halayina yace tozanta yace taushi gare shi ma'ana dabi'arta tana da taushi taushin hali yace wa ukulatuha dabaibaye wa ukulatuha dabaibaye ta yace hayinatun abu ne mai sauki idan ka tsare ta tsaruwa za ta yi yace wa dikhilatuha yace oyayyen lamarinta mutabayyana a bayyane yake a fili yake an gane ku komun ta ita bazawara a bayyane yake yace wa khidmatuha yace khidmar ta muzayyana yace mai kayat mai kawatarwa ce wa khidmatuha wato wannan hidmar ta yace muzayyana yace mai kayatarwa ce yace wa hukusimu ina rantsuwa da ubangiji na yace laqad sadaqatu fi na'ataini yace tabbas nayi gaskiya game da wannan sifa biyu da na bayyana maka waje lautul mahataini kuma na bayyana maka waɗannan faunar guda biyu idan aka ce al maha ita ce fauna ma'ana ya siffanta su ne da fauna saboda kyawu yace masa fa bi ayyati hima hama qalbuka wa ala ayyati hima qama zubbuka yace wai wacce ce daga cikin su hama kalbuka zuciyarka ta imauta dan so da kauna wa ala ayyatihima qama zubbuka ga wacce ce daga cikin su wato gaban ka ya motsa kenan nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك